muna neman yankin kanmu kuma mun samu yanzu sun da abin nan ya fita mun gode
irin gangamin fadakarwa kenan da al'ummomin yankin amana wato yankunan Najeriya da kamar da kasar Burtaniya ta mulka a baya wanda bisa doka ke magarkashin kulawar majalisar dinkin duniya UNO wato yankunan da ake walakabi da yankin amana su dai wadannan al'ummomin su ma son matarukan bita da kuma fadakar da juna ne a Najeriya biyo ba babban taron da suka gudanar a Bamin da na kasar kamar Demikos tuna wa kasashen biyu yarjejonin da kulla da majalisar dinkin duniya a shekarun baya to ko me wadannan al'ummo ke cewa ga ma da tabakin wasu da suka halarci wannan gangami
sunana Samaila Abila Allah ya tabbatar mana da kasar akan kankanmu da kanmu mu fita a karkashin Najeriya mu fita kadan
abinda an yi nan ya yana da kyau zamu shiga kauye yanzu mu fadama mutanen mu akan cewa su yi shiri mun samu new country
shi ma dai wanda tijo a wannan tafiya yace ko za su bi ta ruwan sanyi ne domin ko haka su ta cimma ruwa
sunana PMB Masaboi mun je wannan wurare mutane sun anshi sun fahimci abin da ke ciki fatan abin da ke faruwa a cikin duniya nan yawancin mutane rashin sunana yakan sa mutane su kan rijire daga abin da yake na gaskiya kafin wani abin muna so gode ma shi Najeriya inda ita take cikin majalisar ɗinkin duniya abin da aka bi ya bi da su haka kamar shi kuma su president a shugaba Obasanjo wanda ya fara aka zo kan Goodluck Jonathan aka zo kan Buhari wanda shi mala kansa ya ce ya raka ba hannu cewa zai biyaya mun gode ma Ubangiji Allah don ba wani zub da jiri domin wannan gangamiya
kamar yadda aka saba irin wannan gangami shugaban wannan fafutuka wanda har ila yau ke majalisar ɗinkin duniya yake a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya Professor Martin Chiraate ya kamata rone da sako na musamman inda a wannan karo yace za su gaba da wannan fafutuka ta hanyar da suka kamata dole fa a ci gaba da fadakar da al'umma tunda ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma ai duk kasashen da abun ya shafa sun sani amma ko yana cikin taswirar duniya ai ko ya kamata waɗannan kasashe biyu su mutunta yarjejeniyar da aka yi domin samun yancin kanmu kamar yadda suka rattaba hannu a yarjejeniyar da aka yi da majalisar ɗinkin duniya kai ai ma ga batun hukuncin kotun duniya a cewar Professor Martin Chiraate da ke zama shugaban wannan fafutuka a yanzu
Rabidia now is to advise the government on the trial, how it should go on, fully what proposed to the United Nations Secretary General.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hassan Amr Amrika, Daga Jalingu, a Nigeria.